Sashin Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalal da kuma Niya. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio. Ko kuma a fada kai tsaye zuwa yanar gizon mu ta voahausa.com. Jama'a tare da sallama, Usman Kabara Ahmad ne a shirin mu na dare yau 25 ga watan Disamba shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake birnin Washington DC. Yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Assare, assalamu alaikum. Paparoma Francis ya yi kiran da a dawomar da zaman lafiya a birnin Kudus, a kuma kawo ƙarshen yadda da juna yadda a yakin ƙasashen Koriya. A yayin da yake gabatar da jawabinsa na Christmas na bana daga babban majami'ar St. Peter da ke fadarsa ta Vatican. A cikin jawabin nasa na bana, wanda ya mayar da hankali akan ukubar da yara ke sha a rikice-rikicen da ke faruwa a duniya, Paparoma Francis ya yi magana akan karuwar tankiya a tsakanin 'yan Isra'ila da Falasɗinawa. Yana mai fatan cewa a aniyar komawa kan teburin shawarwari za ta iya shawo kan sassan biyu, kuma za a samu cimma daidaito da za ta kawo zaman lafiya a tsakanin ƙasashen biyu. A lokacin bukukuwan addu'a ranar jajibirin Kirismeti da ya jagoranta jiya, Paparoma ya kare baki 'yan gudun hijira da babban murya, har ma ya kwatanta su da yadda Maryamu da Yusuf suka kasa samun wurin zama a Bethlehem. Ya ce ya yi imani da Allah da nufin cewa tilas a rungumi baki. Paparoma Francis ya yi kira ga Kristoci 'yan ɗariƙar Katolika su miliyan 1,200 da ke faɗin duniya da kada su juya wa bayansu ga 'yan gudun hijira da kore su daga ƙasashensu, saboda yadda shugabanni ke zudda amincewa da zudda jinin waɗanda ba su ji ba ba su gani ba.
Irin yadda wasu 'yan gudun hijira da ke zaune a sansanoni
a bikin Kirismeti da al'ummar ke yi a sassan duniya daban-daban, su ma 'yan gudun hijira da ke birnin Goza a cikin jihar Borno su ma sun bi sahun al'ummar da suka yi wannan biki. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya zirci wannan sansanin na 'yan gudun hijira, ga kuma rahoton da ya aiko muna.
Irin yadda wasu 'yan gudun hijira da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Goza kenan, sai gudanar da bukukuwan Kirismeti kamar yadda wasu mabiya addinin Kiristocin Najeriya ke gudanarwa. Irin waɗannan ranaku dai na bukukuwan sallah ko kuma Kirismeti ka zo har ta wuce ga irin waɗannan 'yan gudun hijira ba tare da ma sun san abin da ke gudana ba, na rashin samun yadda suke so sakamakon yadda suka samu kansu a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram da mafi yawa suka raba su da muhallansu, aka kuma kashe wasu da ke taimaka musu a ƙasari ma maza da sukan bar marayu a baya. Na dai zayyaci biyu daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Gozan, waɗanda soma da ziyarci sansanonin 'yan gudun hijira na GSS Goza da aka ce ana da adadin mutane fiye da 2,000, sannan kuma sansanonin 'yan gudun hijira da aka fi sani da 20 housing estate da aka ce ana da 'yan gudun hijira fiye da 5,000, wanda ƙasarinsu ƙauyawa ne da aka tarar zasu daga ƙauyuka, kuma dukkaninsu na zaman lafiya da 'yan uwansu ba tare da bambancin addini ko ƙabila ba. Na dai tambayi wasu daga cikin 'yan gudun hijira da yanzu ke gudanar da wannan bukukuwan Kirismetin ko ya suke gudanar da nasu bukukuwan a wannan yanayin da suka samu kansu, ga dai abin da suke cewa.
Me sunan naki?
Laraba.
Ke ɗaya daga cikin da kuke gudanar bukukuwan Kirismeti a nan a garin Goza? Me sunan wannan camp da muke ciki?
20 house.
Na 20 house ne. Ke ma kina zaune a camp ne?
Ina camp.
Na daga wani ƙauye kika fito?
Daga jejin Madagali.
Madagali? Kamar yaya sha'anin rayuwa yake ganin cewa yau ranar Kirismeti ne, ya kuka samu wannan rana ta zo gare ku?
Kai, mun ji daɗin shi tun jiya daga muka ga jirgi mun sallale muna cikin farin ciki.
Kamar sha'anin abinci haka na Kirismeti an samu an dafa?
Kuto, sai dai mun je can kenan mai yiwu.
A nan ɗin ba ku samu kun dafa ba?
Wani ya yi girki, aka ce mana 8 shi ne muka zo tun da safe, muna jiran mota za mu je kofar sarki.
Za su kofar sarki a kawo muku girki?
Za mu je
mai wasa. Kun dafa ba?
Wani mun dafa mana, wani ya dafa, wani bai dafa ba.
Kamar yara fa ba?
Yara Alhaji, yara an yi musu abinci.
Na nan ka samu masa dukin Kirismeti?
Ba samu ba, me muke da shi illa abinci mu dafa mu ci kuma wa zai ba mu tallafin da kuma har za mu yi ma yara
mahaifin su ba
mu ne mahaifin su
baban nasu ba yana ina
ah baban su ba
wannan rikicin ne ya same
shi insha Allah yawancin mana duk wani maraya ne wani kuma ba miji ai ne wani kuma miji bai zo ba tun wannan hatsari
ya sunanka
sunana Andros Gauya
Andros
Gauya
kana daga cikin wanda kuke gudanar bukukuwan Christmas
ni dai daga cikin
su ya bikin yake gudana
alhamdulillah bikin warhaka bara ina Cameroon muna biki a Cameroon amma Allah ubangiji ya kawo ni ina kasa ta ta alhamdulillah
kai mutum ne ina ne
kai mutum ne bayan dutse
bayan dutse da a Cameroon kuke wannan biki yanzu kuna yin shi a cikin camp to wannan biki yawa ake yin shi ba kamar ka samu kayan kayan da wasu suke yi
alhamdulillah ko na samu da ba samu ba alhamdulillah tunda ina cikin yan wana ko da ba zai rufa asiri na ba yan wana da na tare su rufa mu asiri alhamdulillah
kamar yaran ka fa kuna tare da su iyalinka
ina iyali na shekara hudu bana mun wasu wadansu suna Lagos wadansu suna Abuja wadansu suna Borno
rikicin nan ne
ya watsar da ni mata uku duk gaba da murwa sai saura ne kade
wasu mutanen da rikicin Boko Haram ya dade ta kenan da kuma yanzu haka ke samun faka a cikin garin Goza a matsayin ƴan gudun hijira ke bayani kan yadda suke gudanar da bukukuwan Christmas su
Haruna da Roda Biyu kenan daga sansanin ƴan gudun hijira a garin Goza har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC a Philippines jami'an kasar sun ce ƴan kwana-kwana sun gano garwakin dukkan mutane 37 wanda suka makale cikin wata kasuwar zamani lokacin da gobara ta tashi a birnin Davao da ke kudancin kasar. Gobarar ta tashi ne ranar Asabar amma tsananin zafi da hayaki suka hana ƴan kwana-kwana gano garwakin har sai yau Litinin inji magajiyar garin Sara Duterte Caprio. An gano wata gawar jiya Lahadi, hukumomi suka ce gawar ta wani ma'aikacin wani kamfanin Amurka ne wanda yake da ofis a cikin kasuwar yau Litinin. Baturen ƴan kwana-kwana Wilburton Rico Nel Contiu ya shaidawa iyalan ma'aikacin kamfanin wannan labarin. Kamfanin na Amurka wadda ya kware a wajen kiddigar harkokin kasuwanci da ake kira SSI da ya ce yana da ma'aikata 500 a cibiyarsa da take cikin kasuwar ya tabbatar jiya Lahadi cewa ta yi hasarar ma'aikata har 37 dalilin wannan gobara. Har ya ce ya sanar da masana zamantakewa su yi hulɗa su yi huduba ga sauran ma'aikata yayin da kuma yake ta'ziya da alhini ga iyalan waɗanda suka halaka a sakamakon wannan bala'i. Hukumomin Pakistan sun ba mai ɗaki da kuma mahaifiyar wani ɗan leƙen asirin India da ke ɗaure a wato Kulkushab Jahab damar ziyartarsa a yau Litinin. Suna masu jaddada cewa an ɗauki wannan matakin ne a bisa dalilai na jin ƙai kawai. Jami'ai suka ce iyalan Jahaf sun gana da shi a tsawon minti 40 a ma'aikatan harkokin wajen Pakistan jin kaɗan bayan da suka sauka a birnin Islamabad. Jahaf ya yi magana da mai ɗakinsa da kuma mahaifiyarsa ta na'urar magana daga bayan wani gilashi da ya raba tsakaninsu. An kyale muƙaddashin jakadan India a Pakistan ya raka iyalan a lokacin wannan ziyara daga bisani kakakin ma'aikatan harkokin wajen Pakistan Muhammad Faisal. Ya fadawa 'yan jarida cewa an kyale muƙaddashin jakadan ya ga Jahab a cikin ɗakin gilashi.
To labaran duniyar kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu dai a sashen Hausa na muryar Amurka kuna tare da mu ne kuma za mu tafi ga gaishe-gaishen ƴan uwa da abokan arziki na bukukuwan Kirsimeti wadda za a ji maimaitin sa.
The spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of
children sing their song.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'umma Krista a duk fadin duniya barka da Christmas da fatar an ga wannan ranar Christmas ta shekara ta 2017 lami lafiya Alheri Grace Abdu ke dauke da kashi na biyu kuma na karshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana
Allah ya sa dukkan mu yi Christmas lafiya
na fatan cewa sai Christmas lafiya
ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa Merry Christmas and Happy New Year
The party's on The spirit's up We're here tonight And that's enough Simply having a wonderful Christmas time We're simply having a wonderful Christmas time
Sunana Comfort Kukuma daga Gombe Ina nan America a Washington DC Baltimore Ina mika gaisuwa da nan barka da Christmas zuwa ga mai gidana Reverend Alfred Kukuma a Gombe Adamawa State of Nigeria Mrs. Sibia Alfred Fukuma, Mr. Didi Washendi, Agondi, Mr. and Mrs. Innocent Enoch, Agondi, Dana Malan Tijani Mohammed, Agondi, Mrs. Beauty James, from local government, Adamawa, Mrs. Hileni Nicholas, from local government, Reverend Mrs. Amina Samuel, from local government, My Lord Bishop Reverend Amos Bukata Elisha Gaya of local government Arewa Diocese. Reverend Lawan Robinson of local government. Mrs. Mary Solomon War Lardin LCCN. Reverend Dishon Philemon of local government. Ubangiji Allah may sama da kasa ya kawo mana zaman lafiya da salama. The memo Christmas last year, Amen, Summa Amen.
Sunana Emily Zarni Fukuma, Inanan a Baltimore, Maryland. Inamika Gesua Nabarka the Christmas Zuaga Baban Megidana Reverend Alfred Fukuma Agombi Local Government. Sibia Alfred Fukuma Kanwar Megidana. Mr. and Mrs. Joseph Timothy, Mr. and Mrs. Wamani Dalatu, Mr. and Mrs. Jacob Liberty, Suda Alfred Pukuma, Kanwar Megidana, Zamari Alfred Pukuma, Kanin Megidana, the Duke Yalin Pukuma, Akuva Hong Local Government. Ayi Christmas Lafia.
Ni Caroline Lambda. Na na America Maryland na gaida Ponjiborat da yalinsa da fata ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas din lafiya na gaida Nehemia Barmak daga Limon da fata ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas lafiya Na gaida Kefas Mamdan da iyalinsa. Ina gai da Friday Bonfa. Lamda da iyalinsa. Ina gai da Yamisi Lamda. Ina gai da Pastor na church namu. Mundum. Da fata Ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas lafiya. Ina gai da Sarah Lamda. Ina gai da Sunday. Ina gai da Jonah Nanwood. Alantan South. Da fata Ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas lafiya.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Sunana Janet Landa, daga Maryland, America. Ina gaida duk yanwane na duka daga Lantan. Ina gaida Ponji Burad. Ina gaida Chia Lady na PDP Mrs. Comfort Laven. Ina gaida Bandoman Laven. Ina gaida Honorable Benny Lar. Ina gaida Sarah Lambda. Ina gaida Friday Lambda, na gaida Nancy Lambda, na gaida Duke Lambda family, na gaida Mr. and Mrs. Taupid, na gaida Mama Shani, alisa gama Christmas last year, na gaida Pastor na Pajat Cooking Church, na Bendum Pajat, alisa gama Christmas last year. Ina gaida Kawuna Jonah Nambud Lantan South Turaki shi da matan shi da kuma yaransa duka na fata gama Christmas din lafiya. Ina gaida Nehemia Lakpa Limon ta Borat shi da yalinsa da kuma yaransa duka Allah ya sa gama Christmas nan lafiya. Ina gaida duka kowa Lantan Alisa gama Christmas lafiya. Ana gaida Jochid Lambda. Ana gaida Makchit Kwampe. Ana gaida Sere Lambda Ajos. Na kuma gaida Bindu Laven. Alisa gama Christmas lafiya. Ana gaida Daddy Laven. Ana kuma gaida Mommy Laven Kaduna. Ita da megidanta da kuma yaranta. Alisa gama Christmas lafiya. Ale kai mu sabon shekara kuma ale bi da ku duka during this lokacin Christmas ya dan Allah.
Nana Victoria Olariwaju, they saw the family now, Michael Richard Olariwaju, we are all sending. They saw Mumaki Gaido crew for Christmas, and Munageshi the school, Unibin Day's family, Munageshi the Mutani UGF Church headquarters, Mutani Bukuru head, UFGC Kuru branch, Rukuba branch, the Mutani Rayfio UGF, the whole family was. When I get shit cool for Christmas, when I get shit in cooking, English section, the scriptures kids, all the pastors, when I get to the koa, the editors, and they call us, you sing down the songs, when I get shit, my mom be there, me, when I get shit, my mom divine, when I get shit, the doctor, I'm the doctor and Dr. Zuan girl, Dr. Kiwale, when I get shit, my mom's seduction, the churches, Na geshe the Joseph Castine family, na geshe the friends and well wishers all over just. Muna gede ge somu and muna chibarka the Christmas, I Christmas last year and Happy New Year. God bless. Allah barkace dukanmu.
He is watching over you. He is aware of the trials you're passing through. He knows, he sees, he feels what you feel. He is the one who cares for you. He knows, he sees, he feels what you feel. He is the one who cares for you.
Na Gideon Yakubu ina magana daga kasar America wato United States dake ina daga magana daga jihar Maryland ina miƙa gaisuwa da fatar alheri ina son miƙa gaisuwa na Christmas ga iyalin abokina da ya cika da bai jima ba a goshin Christmas nan wato mai suna Bitrus Dakok da ke jihar Plateau da ina son mika babban gaisuwa ga jati mata Bilkisu da aka fi saninta a ƙauyenmu wato da suna Wadiki Yakubu da dama da kuma ƴan uwana gaba ɗaya kamar Suroda, Achaba, Mary Yakubu, Hawa, Jamila da Wadiyamu. Manyan babban gaisuwa ga manyan yayu da babbanne kamar su Kojon Angare, Dandi Zambe, Joel Popka, Afagu, Billy Yarima da sauransu. Babban gaisuwa na musamman ga His Excellency Alhaji Ahmadu Fitri, former governor of Adamawa. Na miƙa babban gaisuwa kuma ga sauran babban yayu da abokanai kamar su Shehu Jafiya, Madu Bulat, Frank Satumari, Mula, Solomon wato Odos, da aka fi sani shi da Paul Kyari Gazama, Samaila Karagama, Abdulrahman Fatimari, Baba Yakubu, Ayuba Yakubu, Stephen Simon, Shai Peter Lassa, Manuel Matthew, da garin Zarago, da kuma du mutanen garin Lassa. Jama'a na gaishe ku a yi Christmas lafiya.
Barka, sunana Sunday. The Grace Kwankot, missionaries in Chicago, America, Manakao, gaisuwa na Christmas, shakara, na wannan shakara, zuwa ga ƴan uwa da sauran duka a can kasar mu Nigeria. Muna gaida da ita mamanmu, Alkawali Utun Kwankot aka goro, ƴan uwa na duka Susie Maika, Alfred Kwankot, Joshua Pankwot da iyalansu duka na kuma gaida surukaina ita Mrs. Mary Majam a Kaduna da sauran ƴan uwan Mr. Jesse Majam, Mr. Stephanus da Rahila Majam da suke can Port Harcourt na gaida shi Gideon da Christy a can Kaduna da ita Salome a Jos. Da muna iso da gaisuwa mu na Christmas muna gaida kuma shi Uncle Ilya da Becky Majam a Abuja muna gaida su abokananmu na tuna da su Mr. Stephen Gado da matan shi Ruth a Jos na gaida ita da shi kuma Dr. Timothy da Esther Atuk a Benin, Mr. and Mrs. Philip Musa a Jos, shi Abraham Yiljab da iyalinsa a Jos, da kuma shi Dr. Abel da Esther Egege a Jos, na kuma gaida shi Silas da Nancy Cooper a Kaduna, Okanemo Godfrey Peter da Grace Bosan a Kaduna, Chief Justice Apollos da Comfort a Gombe, na gaida shi Dr. Stephanus Bala Bosan da iyalinsa a Kaduna, na kuma shi Bala da Grace Usman a Jos, na kuma Isa da gaisuwa mu ga shi mai martaba Sarkin Kagoro, Masa Okoi Bucknet da iyalinsa, da kuma duk abokanan aiki na EMS da ke aiki a wurare daban-daban, da kuma fastoci na Ekwa da sauran jarikai duka. Muna gaida shi abokinmu Matthew da ita Talatu Ruwan a can Kaduna, na kuma tana da dukkan mutanen Kagoro, mutanen Kagoma da mutanen Jos, na kawo gaisuwan Christmas a yi komi lafiya, a gama lafiya, a tuna da shi Yesu da ya zo cikin duniyan nan dominmu, ya bi shi yi kuma tafiya tare da shi kamar yadda ya umarce mu. A yi komi lafiya, Allah za mu dace duka. Amen.
Hosiana, Hosiana, a hiru mamuja misi na juu iteka, ama horo ni chuba hiro viva hasumba hoste. Hosiana, 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 a hiru mamuja misi na juu iteka,
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a kashi na biyu na gaishe-gaishen a wannan shekara ta 2017, sai kuma shekara mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Ina kuma mika gaisuwar fata alheri da barka da Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu ɗaiɗaya ba a duk inda suke. Allah sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana ta baɗin baɗaɗa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Chubahiro Dodo ne daidai da sautin shirin alheri ke cewa a kammala bukukuwan Kirsimeti lami lafiya, da kuma fatar za mu ga shekara ta 2018 lafiya cikin alherinsa da alheri.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year, and let it be Christmas, Christmas everywhere.
To duka nan shirin namu na dare kammala a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala, musamman Julie Lizeth Gresham wacce ta bada umarnin shirin. Ni Usman Kabar Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.